ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا أكو قوات رمضان هجرا منزم الله صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة دبو ايادة اريهدو دا تلاتين دا شدا واندي زوا اشرين قواتن شدا دبو بيو دا شابير زامو تاشي سورة تتمانين دا بير سورة البروجي وچتك دا آيوي اشرين دا بيو تنا دا كلمومي داري دا ترى tana da hurufa 459. Abinda take koyawa shine at-tauhid wal iman was sabr. Tana koyar da tauhidi shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala fi zatihi wa fi rububiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi wa fi af'alihi subhanahu wa ta'ala. Sannan tana koyar da mujuriya da hakuri da dauriya da cijewa akan abin da zai samu mutum idan ya yadda da Allah shi kadai. Sannan tana koyar da mu usulul iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
الله سبحانه وتعالى يا بودي wannan sura da rantsuwa biwawi alqasam kamar yadda muka fada akwai surori 15 a cikin alqur'ani wanda aka bude su da rantsuwa sun fara da wasafati safa wanda aka bude da wazariyati da waturi da kuma wan najami aka zo was sama'i zatul buruji was sama'i wat tariq wal layli wash shamsi wad duha go watini wal adiyati da wal asri. Waɗannan surori da Allah subhanahu wataala ya bude su da rantsuwa, wannan sura tana daga ciki. Allah subhanahu wataala kamar yadda muka faɗa yayi rantsuwa iri uku. Akwai inda ya rantse da kansa kama falawa rabbika la yu'minun, mun ce waɗannan gurare guda goma ne inda Allah ya rantse da kansa. Sannan akwai inda Allah ta'ala ke rantsewa da siffofinsa kamar yadda zamu gani a cikin suratul Shamsi. Akwai kuma inda Allah ta'ala yake rantsewa da halittunsa, musamman halittun manya manya daga cikin halittunsa wanda yake so a koyi darasi ko dai zamunna ko wasu muhimman lamura kamar yadda muka yi bayani a baya. Sannan hikimar rantsuwar shine ƙarfafa zukatan waɗanda suka yi imani, domin ko Allah bai rantse ba mun san duk abin da ya faɗa gaskiya ne. Ruwa mun ce mutane sun kasu kashi uku. Akwai ibtida'i wanda yake da yaqini da sakankancewa da amincewa da yarda da abin da za a gaya masa, saboda imani ya ratsa zuciyarsa, wanda dama kuma shine imani, wato mutum ya yadda da duk wani labari da ya fito daga Allah gaskiya ne, kuma ya yadda duk wani hukunci da Allah ya yanke wannan hukuncin adalci ne. Wannan shine imani. Duk labarin da Allah ya bayar, wanda ya wuce da wanda ake ciki da wanda zai zo, ka yadda gaskiya ne 100%. Duk wani hukunci da aka ce Allah ya yanke hukunci ayi kaza, ko Allah ya yanke hukunci a bar kaza, ka kudire, ka yarda, ka amince, ka gamsu, wannan abin adalci ne tsabarsa. Saboda haka Allah ta'ala, sannan na biyu shine mutaraddid, wanda yake da ɗan shakka da ɗan wato rashin tsayawa akan abu ɗaya. Idan an yi rantsuwa akan ƙarfafa zuciyarsa, shi ma yakan gamsu. Sannan akwai wanda yake inkari. Idan an yi rantsuwa, wannan ana daɗa kafa masa hujja ne da dalili, ko da bai yadda ba, to dai wannan abin gaskiya ne, tabbas ne. Sannan kuma Allah ya bi tsari irin na uslubin Larabawa, wanda sukan ƙarfafa maganarsu da rantsuwa. Saboda haka wannan shine abin nan. Allah ta'ala ce was-sama'i, Allah ta'ala ya rantse da sama, zatul buruj, ma'abociyar burji burji. Wannan burji an masa fassara guda uku. Wasun ce burjin nan yana nufin wasu masaukai ne ko manazil ne guda goma sha biyu, uku suna da alaka da rani, uku suna da alaka da damuna, uku suna da alaka da bazara, uku suna da alaka da sanyi. To su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da su. Kashi na biyu suka ce wasu gine-gine ne a sama masu ban mamaki da ɗaura kai, wanda ɗan adam bai taɓa ganin irinsu ba, su ne Allah ta'ala ya rantse da su. Domin ana kiran gini wanda aka yi shi, wato ya kai inda ya kai, burji. Shi yasa ginin da ya fi kowanne tsawo a duniya, wanda yake ƙasar Dubai, ake kiransa Burj Khalifa. Burj Khalifa, saboda an zungura shi ya yi tsawo da yawa. To duk wani gini mai tsawo, shi yasa Allah ya ce aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada. Burujin mushayyada su ne irin gine-gine masu tsawo, masu ƙarfi, masu ƙwari, waɗanda ɗan adam ba zai iya keta su ba, to mala'ikan mutuwa yana iya shiga wannan guri. Kun ga ashe burji yakan zo da ma'anar gini. Ko kuma burji yana nufin waɗannan matafiya ta taurari, ko kuma wani abu ne a cikin sama wanda Allah ta'ala ya rantse da shi. Inda yake cewa walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nazirina. Allah ce haƙiƙa mun sanya burji burji a sama, kuma mun ƙawata abin ga masu kallo. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Kun ga Allah ta'ala yace tsarki, wato albarka Allah ta yi yawa, wanda ya sanya burji daban-daban a sama, kuma ya sanya fitila mai haske, kuma ya sanya wata. Wannan sune gurare guda hudu inda kalman burj ya zo a cikin Alkur'ani. To kowanne ne, ko duk gaba ɗaya ake nufi, in ma akwai gine-ginen masu ƙayatarwa da ban mamaki da ɗaura kai, to Allah ya rantse da su. In ma wancan burjin ne da ke da manazil guda goma sha biyu, to Allah ya rantse da shi saboda mahimmancinsa. In ma kuma ana nufin wato waɗannan muhimman abubuwa da suke sama ko ma dai menene to Allah ya rantse da wannan burji kuma yana nuna mana girman mai rantsuwar da kuma girman abin da aka rantse da shi da kuma girman abin da za a rantse akai da kuma dalilin da ya jawo wato yin rantsuwar da waɗanda za a rantsewa sannan na biyu Allah ya ce wal yawmil mau'ud Allah ya rantse da ranan nan da aka yi alƙawarin zuwanta nan malaman tafsiri kusan sun yi ittifaki abinda ake nufi shine ranar alƙiyama domin Allah ta'ala ya yi ta maimaita ta da wannan la yahzanuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ika haza yawmukum allazi kuntum tu'aduna wannan shine ranar da ake muku alƙawari kaga da aka ce wal yawmil mau'ud yana nufin ranar da aka yi alƙawari shine ranar alƙiyama fazarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum allazi yu'aduna kaga shi ma wannan ya tabbatar da wacce rana ce qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun to Allah ya rantse da wannan rana da aka yi alƙawari ita ce ranar alƙiyama ranar da za a tantance a bambance a ware ƴan aljanna a ware ƴan wuta ranar tonan silili ranar tonan asiri ranar da kowa zai karba aikin sa wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu wa shahidin na uku Allah ya ce ya rantse da shahidin sannan na hudu wa mashhudin nan rantsuwa biyu ce wa shahidin da mahalarci wa mashhudin da wanda aka halarta me ake nufi da halartacce da wanda aka halarta waɗannan guda biyun an ja numfashi tsakanin malaman tafsiri tun daga zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da zamanin tabi'ai mun ce dama tafsiri akan yi shi ne ta hanyoyi guda shida akwai tafsirul qur'ani bil qur'ani shine ka ɗauko wata aya ta taimaka maka wajen fassara wata aya na biyu akwai tafsirul qur'ani bis sunna annabawiyya as-sahiha qawlan wa fi'lan wa taqriran akwai fassara al-qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce ta inganta daga maganganunsa da ayyukansa da kuma tabbatarwarsa na uku akwai tafsirul qur'ani bi aqwalis sahaba fassara qur'ani da maganganun sahabbai musamman waɗanda suka damu da harkar tafsiri kama Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas da Ubay ibn Ka'ab da Ali ibn Abi Talib da sauran manya-manya cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙwararru a harkar tafsiri na hudu tafsirul qur'ani bi aqwalit tabi'ina fassara qur'ani da maganganun zarata a cikin ilimin tafsiri musamman wanda suka kwankwade ilimin tafsiri a cikin wancan manyan makarantu makaranta Abdullahi dan Abbas ta tafsiri wacce ya kafa ta a Makka da makaranta Abdullahi dan Mas'ud ta tafsiri wacce ya kafa ta a Iraki da makaranta Ubay ibn Ka'ab ta tafsiri wacce ya kafa ta a Madina da sauran sahabbai waɗanda suka bazu a duniya kuma kowannen su yana daga cikin wato da yawa daga cikin su suna cikin masu tafsiri sannan na hudu shine tafsirul qur'ani bil lugha al arabiyya fassara qur'ani da tsagwaran harshen larabci mutum ya kware a harshen larabci ya shiga cikin harshen larabcin ya dauko ma'anoni da fassara yayi wannan fassara ta alqur'ani wanda shi ma akwai bangaren wato balaga akwai bangaren lugha akwai bangaren nahwu akwai bangaren sarfu da sauran fannoni na adab waɗanda ake kwarewa a cikin su domin a fahimci alqur'ani domin bilisanin arabiyyin mubin sannan akwai fassara qur'ani bir ra'ayi wal ijtihadi fassara qur'ani ta hanyar kokari ta hanyar bincike musamman an gina ta akan abubuwa guda uku al-ilmu wal adalu wat taqwa idan mutum ya samu ilimi sannan yana da adalci sannan yana jin tsoron Allah wannan ra'ayinsa yakan zama makabul sannan idan kuma an gina tafsiri akan al-jahlu wal hawa waz zulm an gina shi akan jahilci da zalunci da san rai to wannan tafsiri ne wanda ba karbabbe ba wanda ake watsar da shi sannan usulubin yadda ake tafsiri ko yadda sahabbai suke tafsiri ko tabi'ai akwai tafsiri iri hudu akwai wanda ake kira at-tafsiru at-tahlili shine tafsirin kwakwaf da bin diddigi shine zaka ga akan aya daya an yi maganganu 30 ko 20 an fadada bayani kowa an kawo maganganun sa saboda ba a samu dalili da zai rinjayar da maganar wani akan wani ba ko Malam Ibn Kathir yana cewa haƙƙi ne akan duk wanda zai hakaito maganganun malamai in dai ba sauri yake ba to ya hakaito su duka sannan haƙƙi ne kuma in ya hakaito dukan ya faɗi wanda ya danfi kwari kwari dan kare ban mutane kuma a duhu ko a dawa ba tare da ya kama hannunsu ya dora su akan abinda yafi karfi ko yafi dalili ba wannan shine zaka ga mujalladi ɗaya sai a ce tafsiri ne kaga wani mujalladi biyu a ce tafsiri ne wani kaga mujalladi hudu a ce tafsiri ne wani mujalladi 30 shi ma sunansa tafsiri wani mujalladi 100 sunansa tafsiri akwai ma wanda na gani mai kusan mujalladi 200 shi ma sunansa tafsiri to kaga ai wancan da gani ka san ya fadada da yawa wanda har zai kai tafsiri mujalladi 200 kuma kaga mujalladi 1 wancan tafsiri wannan tafsiri to kaga a ce akwai fadadawa a can da yawa saboda haka shi ake kira at-tafsiru at-tahlili wanda ake bin kwakwafi da diddigi a baje a bayyana a dalla dalla a filla filla a ware komai da komai sannan akwai na biyu shine at-tafsiru al-muqaran tafsiri wanda ake muqarana tsakanin tafsiran ko maganganun wancan yace wancan yace wancan yace wancan yace in an tattara gaba daya sai kuma a fadi abinda yafi rinjaye ko yafi dalili ko yafi hujja ko yafi gamsarwa wanda Sheikhul Islam ya yi tafsirin wasu ayoyi wanda ya ce sai ya duba tafsiri 100 akan aya daya wata ayar sai ka duba tafsiri 100 kafin ka yanke hukunci akan abinda kai ma zaka ce ko kafin ka gamsu da abinda aka ce shine na biyu akwai kuma at-tafsirul ijmali wanda ake yin sa a dunkule tafsiri ne amma ba a tsayawa ai bayanin nahwu da lugha da sarfu da asbabun nuzul da waye kawai ana ijmali ne a wuce kamar tafsirin Sheikh Abubakar Jazairi da Abubakar Sheikh Abdulrahman Sa'idi shi ma zaka ga ijmal ba a tsayawa ai wannan tafsirin dalla dalla sannan akwai abin da ake kira at-tafsirul mawdu'i shine ka dau wani abu a cikin alqur'ani shi kadai zaka dauka ka fitar da shi kai tafsirin sa kamar yadda muka yi bayani jiya cewa Malam Ibn Qayyim ya yi littafi at-tibyan fi aymanil qur'an ko fi aqsamil qur'an wanda ya dauki rantsuwa rantsuwa da Allah ya tai a alqur'ani ya wallafa littafi akan iya rantsuwar kawai kamar yadda wani tafsir ayatu sabr fil qur'an ya dauki ayoyin da suka yi maganan hakuri a cikin alqur'ani gaba daya yayi tafsirin su wani ya dauki ayoyin da suka yi magana akan taqwa yayi tafsirin su wani kuma yayi magana akan waɗanda Allah yake so da waɗanda baya so wanda Allah yace yuhibbu kaza la yuhibbu kaza to iya waɗannan ayoyin ya dauka yayi tafsirin su mujalladi guda wani kuma yayi nidaatur rahman ila ibadir rahman kiran da Allah yayi ya ayyuhal ladzina amanu guda 88 su ya dauka yayi tafsirin su kawai to irin wannan ana kiran sa at-tafsirul mawdu'i wannan shine a kasamu tafsir dangane ga masu yin sa masu fadadawa da masu tsukewa da masu yalwatawa da masu gajartawa sannan akwai tafsiri ana sanin sa ta hanya hudu akwai tafsirun la ya'lamuhu illa al-ulama ba wanda ya san wannan tafsirin sai malamai saboda abu ne mai zurfi in ba karatu kake da bincike ba in ka zo kan wannan aya ka ce Allahu a'lamu ka wuce sannan akwai tafsirun la yu'zaru ahadun bi jahlihi akwai tafsirin da ba a yi wa mutum uzuri in yace bai san shi ba aqimus salata wa atuz zakata ku tsayar da sallah ku bada zakka kowa ya yi wannan tafsirin akwai kuma tafsirun ta'rifuhu al-arabu min lughatiha akwai wanda dubba larabe in yaji to ya san abin da ake nufi akwai kuma tafsirul la ya'lamuhu illa Allah wa man idda'a ilmuhu fa huwa kadhib akwai tafsirin abinda su kansu malamai duk da wannan bin diddigin nasu da kwakwafi da bincike akwai aya ko gurin da suke cewa nan Allahu a'lamu bi muradihi to kun ga kamar haqa'iqus sifati haqa'iqus zat wannan sai dai a ce Allah shi ya bawa kansa sanin yadda yake sai dai a siffanta shi da abinda ya siffanta kansa da shi ba tare da korewa ko kuma wuce gona da iri ba to shine Allah ta'ala ya ce wa shahidin Allah ya rantse da shahidi wa mashhudin fa'ilin wa maf'ulin kenan to me ake nufi da wannan an yi maganganu guda 24 akan me ake nufi da shahidin da ko mashhudin. Magana ta farko ash-shahidu, da Allah ya ce wa shahidin, ana nufin ranar Juma'a. Ranar Juma'a ita ce shahidin, saboda kowa yakan halarci ranar Juma'a, kuma ranar Juma'a shaida ce, ko ita ce rana da za ta zama ta ƙarshe wacce za ta shi alƙiyama a cikinta. A cikinta aka halicci annabi Adam, a cikinta aka busa man rai, a cikinsa aka shigar da shi aljanna, aka fito da shi, aka sauke shi duniya. Wasu ma sun ce a ciki aka ɗauki ransa, kuma a ciki za a yi tashin alƙiyama. Da haka akwai darajoji kusan 40 da Malam Ibn al-Qayyim ya kawo a cikin Zadul Ma'ad na ranar Juma'a. To menene mashhud? Mashhud kuma yana nufin ranar Arfa. Ranar Arfa ita ce mashhud a wannan ƙauli na farko, saboda ranar Arfa rana ce da mala'iku suke halarta, rana ce da Allah yake yin gafara da jin kai da afuwa da rahama ga mutane. Shi yasa wanda bai je filin Arfa ba aka ce ya azumi ranar Arfa, Allah zai kankare masa zunubin shekara guda da ya gabata da kuma bonus na shekara guda mai zuwa. Kai kuma da kake filin Arfa, dama Allah yana alfahari da waɗannan dandazo da taro da suka haɗu, yana cewa mala'iku ku duba bayina sun zo, wato sun yi ƙura, sun yi butu-butu, dukkansu ba mai wando, ba mai riga, ba mai hula, zani ne kawai guda biyu, a ɗaura ɗaya a rufe da ɗaya, a rufe jiki da ɗaya don nuna girman Allah. Sai Allah ya ce mala'iku ku shaida duk na gafarta musu, na musu afuwa. To kun ga wannan shine ƙauli na farko. Wannan an ruwaito daga Abu Hurairata, kuma shine fatawar Sayyidina Ali da Abdullahi ɗan Abbas a wata ruwaya da Ibn Zaid. Don haka ne aka kira ranar Juma'a shahidan, li'annahu yashhadu ala kulli amilin bima ya'malu fihi, zai bada shaida akan duk abin da mutum yayi. Kuma an kira ranar Arfa mashhudan, li'anna an-nasa yashhaduna fihi mawsim al-hajj, domin al-hajj Arafa, sai ka samu Arfa ake cewa kai aikin haji. Wa tashhaduhu al-mala'ikatu, ko mala'iku suna wannan gurin. Na biyu, anna shahida yawmul juma'a, shi ma wannan kauli ya ce shahid shine ranar Juma'a, mashhur kuma shine yawmun nahari, ranar 10 ga wata, ranar da ake aiwatar da manya-manyan ayyukan haji guda biyar. A rana ake jifa, ake yanka, ake aski, kuma za a iya dawafi ai sa'ayi. Sannan waɗanda basu je aikin haji ba, ake yanka miliyoyin raguna a duniya, ake yanka miliyoyin raguna domin wato a raya sunna ta annabi Ibrahim. To aka ce wannan ita ce mashhud, wato yawmun nahari kenan. Inji Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma. Qauli na uku, anna shahida Allah, shaida dinnan shine Allah, domin wallahu ala kulli shay'in shahid, Allah shaida ne akan komai, alimul gaibi wa shahada, saboda haka shi zai bada shaida akan duk abin da mutane suka aikata ranar alkiyama. Wal mashhur kuma ranar alkiyama, ranar da za a tattara kowa da komai. Wannan an rawaito daga walibiyu daga Abdullahi dan Abbas. Na hudu, anna shahida yawmu Arafa, ranar Arfa ita ce shahid. Wal mashhuda yawmul juma'a, ko yawmul qiyama, ranar alqiyama. Wannan an rawaito daga Mujahid, shi kuma daga Abdullahi dan Abbas. Na biyar, anna shahida Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama, wal mashhuda yawmul qiyama, wato mai shaida shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda kuma ake halarta shi ne ranar alkiyama, daga Malam Mujahid daga Abdullahi dan Abbas. Na biyar, anna shahida Muhammadun sallallahu alaihi wasallama wal mashhuda yawm alkiyama, Malam Yusuf bin Mihran daga Abdullahi dan Abbas. Wannan shi ne irin kaulin da Al-Hasan bin Ali shi ma ya faɗa. Na shida, anna shahida yawm alkiyama wal mashhuda annas, shahid shi ne ranar alkiyama, to wanda za su halarce shi kuma su ne mutane, wanda za mu ji bayani. Jimalan Jabir ɗan Abdullah. Na bakwai, anna shahida yawmul juma'a wal mashhuda yawmul qiyama, ranar juma'a da ranar alqiyama ake nufi da shahidin da mashhud, inji Al-Hasan. Na takwas, anna shahida yawmut tarwiya wal mashhuda yawmu Arafa, ko kuma ana nufin ranar Arfa da ranar tarwiya, Jimalan Sa'id bin al-Musayyib. Na tara, anna shahida huwa Allah wal mashhud banu Adam, wal mashhuda banu Adam, ko kuma Allah ake nufi da shahid, mashhur kuma ana nufin dukkan yan Adam waɗanda suke halarta a ranar alkiyama, Jimalan Sa'id bin Jubair. ko na goma anna shahida Muhammadun sallallahu alaihi wasallama wal mashhuda yawm arafata inji malam dhahaku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine shahid waji'na bika ala haula shahida kowa fa akwai ayar da ya dauko ya makale mata yake fada wannan ba wai kawai remo suka sha kawai suka ji dadin karatu kowa yake keto abin da yaga dama ba in za abu hujja kowa akwai abin da ya dogara da shi ko daga hadisi ko daga wata aya ta alqur'ani akan abin da ya fada natara anna shahida huwa Allah wal mashhuda banu adam jumalan sa'id ibn jubair na goma anna shahida muhammadin sallallahu alaihi wasallama wal mashhuda yawm arafata jumalan dhahak na goma sha daya anna shahida adam wal mashhuda yawm aljumaa annabi adam da ranar juma'a shi ake kira da shahidin wa mashhud domin an halicce shi a ranar juma'a jumalan abina jihin daga mujahidin ko na goma sha biyu ash-shahida ibnu adam wal mashhuda yawm alqiyama dan adam da ranar alqiyama ake nufi da shahid da mashhud jumalan laysun daga mujahid kuma wannan shine kaulin malan ikramata na goma sha uku anna shahida adam wa zurriyatuhu wal mashhuda yawm alqiyama annabi adam da zuriyarsa da za a halarci ranar alqiyama kaf Allah ya ce wa annabi adam miƙe sai annabi adam ya tashi kowa yana gurin sai a ce ware ƴan wuta a cikin ƴaƴanka sai annabi adam ya ce nawa sai Allah ya ce duk 999 ne suka bi shedan su ne za su tafi wuta da jin wannan magana sai furfura ta fito wa jariri fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wuldana shiba to jin wannan wato abun furgici da abun razana da abun kaduwa da abun makyarketa da abun tsoro da razani zai sa dan adam wato ya tsorata da sahabbai suka ji wannan hadisi sai da kowa ya furgita suka ce ya rasulullahi ina zamu sa kanmu inda duk mutun 999 za a tsayar a ce daya ya wuce abin shiga uku yace ku yi hakuri ku kwantar da hankalinku wadanda za a dinga daukan 999 a cikin su suna nan tafe kamar da na fada jiya kowa ya haulayi wasu haulayin aljanna tun anan ayyukan su ya nuna haka masu gaskiya ne masu amana ne masu tausayi ne masu tauhidi ne masu son Allah da manzansa ne masu kwatanta adalci ne akwai kuma makaryata mazambata maha'inta macuta tun anan duniya ko ya kama hanyar sa to in ka kula mutanen kirki a cikin mutanen banza ƴan kadan ne to wannan karancin anan za a dinga diba 999 sai a dauko mutumin kirki a cike da dubun da shi saboda in kana bin Allah ka kwantar da hankalinka sai dai kai ta addu'a na goma sha biyu anna shahida na goma sha uku anna shahida ko na goma sha hudu anna shahida al-insanu wal mashhuda Allahu azza wa jal dan adam shine shahid mashhur kuma Allah subhanahu wataala wanda za a halarci gaban sa ranar alkiyama domin tantancewa jumalan Muhammad bin Ka'ab na goma sha biyar anna shahida yawmun nahari wal mashhuda yawmu arafa wato ranar yanka da kuma ranar arfa shine shahid da mashhud jumalan ibrahim na goma sha shida anna shahida isa ibn maryama da yace wa kuntu alaihim shahidan ma dumta fihim falam ma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid kun ga anan shi ma wanda ya fadi wannan yana da hujja wa kuntu alaihim shahidan ma dumta fihim mashhuda kuma shine al ummat sa kamar da ya kafa hujja da wannan a cikin wato waccan sura suratul maida aya ta 117 na goma sha bakwai anna shahida muhammadun sallallahu alaihi wasallama wal mashhuda ummatuhu al umman annabi sune mashhud da Allah ta'ala yake cewa waji'na bika ala haula'i shahida wal mashhuda sa'irun nas ko kuma anna shahida hadhihi al umma wal mashhuda sa'irun nas amma ash-shahid ana nufin al-umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan limi litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida kun ga ashe al-umman annabi za ta bada sheda akan sauran al-umma wadanda suka gabace mu muka karanta abin da ya faru tsakanin su da annabawan su da kuma wadanda aka aika musu jumalan husain ibn al-fadl yakunu litakunu shuhada'a 'alan nas na goma sha tara anna shahida al-hafaza al-hafaza wadannan mala'iku da suke rubuta abinda muke aikatawa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa zai zo ranar alkiyama da mai sheda da mai rubutu kowa za a zo masa da wannan ko ga mai sheda ga mai rubutu na abinda mutun ya aikata al-mashhuda banu adam ji malam muhammad bin ali at-tirmizi auki an ikramata nahuhu na 20 anna shahid al-haq wal mashhud al-kawn wato gaskiya da kuma kaun kasancewa ko kasantattu inji malam junaidu na 21 anna shahida al-hajar al-aswad shi ma ash-shahida ne don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada a hadisi sahihi yana na a cikin sahihu targhib wa tarhib cewa ranar al-qiyama al-hajar al-aswad za a yi masa harshe za a yi masa ido zai bada sheda ga duk mutumin da ya sumbace shi ko ya nuna shi ya kabbara dama sunnar da ake masa guda biyar ce ana sumbata sa da baki ana yin sujjada a kansa ana taba shi da hannu a sumbaci hannun ana taba shi da sanda ana kuma nuna shi daga nesa a ce Allahu Akbar to wannan dutsen asali daga aljanna aka dauko shi lokacin da aka dauko shi daga aljanna fari kalkal ne abinda ya maida shi baki kirin yawan sabo na ɗan adam ne yasa ya koma baki shi sa ake kiransa al-hajar al-aswad amma fari ne kal asalin sa kuma zai ba da sheda ga duk wanda yaje yayi sujjada a kansa ko ya sumbace shi ko ya taba shi ko ya nuna shi ya kabbara shi yasa sayyidina Umar da ya sumbace shi yace na san kai dutse ne ba ka da iko akan kanka ka amfani mutum ko ka cutar da shi in banda naga annabi ya sumbace ka da bazan sumbace ka ba shi kuma annabi ya sumbace shi ne saboda raya wannan sunna da kuma wannan umarni ko kuma wannan sheda da wannan dutse zai bayar ranar alkiyama saboda haka kun ga kima shi ma ya shiga cikin wannan lissafi wal mashhud al hujjaju al hazai kuma sune mashhud wanda suke zuwa suke raya wannan sunna da waɗannan gurare guda 10 da suke cikin garin makka waɗannan gurare guda 10 anan ake aiwatar da ibada kuma kowanne daga cikin 10 nan akwai abin da ake yi wanda yake da alaka da ibadar na farko ka'aba me ake mata zagayawa na biyu al-hadim me ake da al-hadim ana shiga ai sallah domin shashi ne na ka'aba na uku al-hajar al-aswad me ake masa ana sumbatar sa na hudu maqamu ibrahim me ake masa wattakhizu min maqami ibrahim musalla ana sallah a bayan sa na biyar zamzam ma'u zamzam lima shriba lahu ruwan zamzam za a biya maka buƙatar da ka sha da wannan niyyar shi yasa wani malami da yazo ya tsaya akan rijiyar zamzam ya ci ko kofi sai ce ya Allah zan sha ruwan nan ina tawassali ka bani ilimin hadisi irin na al-hafiz ibn hajar asqalani ka bani ilimin fiqh irin na al-hafiz al-bulquni sai da Allah kuma ya bashi waɗannan ilimukan guda biyu shine al-hafiz al-imam as-suyuti shi wannan addu'ar akwai kuma wanda ya tsaya akan ruwan yace ya Allah wannan ruwa na zanzam zan shashi da niyyar in na koshi yadda na koshi da shi Allah ka nisanta ni da kishirwar ranar alkiyama shi kuma da wannan niyyar yarsha wani sha da niyyar ilimi malam ibnul qayyim a cikin zadul ma'ad yace na shiga garin makka don nayi aikin haji sai ciwon ya same ni kuma babu likita sai in dauko ruwan zanzam sai in karanta fatiha a ciki sai na sha in shashafa a jikina yace sai na warke tas ba tare da naje asibiti ko likita ya ganni ba yace da haka duk wanda yace min yana da ciwo ya rasa kansa sai in ce masa samu ruwan zanzam kai ta karanta fatiha akai iya abinda zaka iya ka dinga sha kana shafa a jikinka zaka samu warkewa bi iznillah yabra'u bi iznillah to da haka yace wannan ya aikata haka akan kansa kuma ya ba wasu shawara sun aikata sun samu lafiya kun ga shine abu na biyar abu na shida shine safa da marwa su kuma ana yin safa da marwa ana sa ayi tsakanin safa da marwa ka hau wannan dutse ka gangaro ka tafi wancan dutse ka dawo kan wannan dutse ka fara da wannan ka kare da wancan kai bakwai kenan sannan sai mina kuma nan ake zuwa a kwana sai arfa nan ake zuwa a wuni sai muzdalifa nan ma ana zuwa a kwana sai kuma wajen jifa shine na 10 inda ake zuwa a jefi sheidan da tsakon kwani guda 70 in an yi jifa a matsayin kwana 4 in kuma an rage kwana 1 sai a cire kwaya 21 daga ciki kun ga waɗannan abubuwa guda 10 shi yasa yace shahid da mashhud sune al-hazai wanda suke halartar wannan guri na 22 anna shahid al-anbiya'u annabawa sune shahid wal mashhuda muhammadun sallallahu alaihi wasallama na 23 anna shahida allah azza wa jalla wal mala'ikatu ulul ilmi. Aina aka ciro wannan? Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Kunga anan Allah ya sheda, mala'iku sun sheda, masu ilimi sun sheda cewa ba wanda ya cancanta abota ma da gaskiya sai Allah. Duk wanda ya bauta wa wani abu ko wani ba Allah ba yayi shirk, wanda ya shirk kuma aya ta ce ba za a yafe masa ba. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Na 24 anna shahidal anbiya'u wal mashhudal umam. Abin da ake nufi shahid sune annabawan Allah, mashhuda kuma sune al'umman waɗannan annabawan. Arwaito wannan yace daga wani malamin sa Ali bin Ubaidillah. To ina jawabul qasam? A ciki ash-shahid anan al-Qur'ani ya kasa shahid zuwa kashi hudu ko biyar. Akwai shahadatul jawarih, gaban mu za su yi mana sheda a gaban Allah ranar al-kiyama, wato ba wanda yake da bada uzuri irin Allah. Ya fa san kai, kai ma ka san kai, mala'iku sun rubuta an yi, kasar da kai a gurin ta ma ta bada sheda an yi, amma sai Allah ya ce a karo shedu, a kawo shedu. To daga cikin shedun na farko gaban mutum, wa tashhadu arjuluhum, Allah ya ce kafafuwan mu ma za su sheda akan inda muka taka muka je. Na biyu akwai shahadatul julud, hatta fatan nan tamu za ta yi magana. Wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulli shay. Fatan nan taka ashe ita ma tana kallon ka, duk iya da tabargazar da kake yi fataka tana recording. Saboda sai an je gaban Allah sai ta bada sheda. Sannan akwai shedar mala'iku, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Kowace rai za a zo mata da mai sheda da kuma mai korata, wannan na kora ka, wannan kuma na kafa hujja ko yana kafa sheda a kanka. Akwai shahadatul rusul, da Allah ya ce waji'ina bika ala ha'ula'i shahida yawma nab'athu min kulli ummatin shahidan alayhi min anfusihim. Ranar da muke tashin mai bada sheda akan kowace al'umma daga cikin su zai bada sheda akan su. Fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin waji'ina bika ala ha'ula'i shahida. Sana akwai sheda al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan sauran al'ummatai. Wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Sannan akwai shaidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, dalil fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala ha'ula'i shahida. Akwai kuma shahadatullah 'ala al-jami', Allah zai bada shaida akan kowa kuma. Wallahu ala kulli shay'in shahid, Allah shaida ne akan komai. To me jawabin wannan? Sai Allah ta'ala ya ce qutila ashabul ukhdud, ay laqad qutila ashabul ukhdud, Allah anci an tsinewa waɗanda suke masu ramuka, waɗanda suka gina ramu manya manya suka cika su da wuta suka kona bayan Allah, to an halaka su. Shine ma'anan qutila, ba za ka ce an kashe su ba, dama za a kashe su. Ai qutila ana fassara ta da an tsine musu ko an halakar da su ko Allah ance su. Qutila ashabul ukhdud, annari ita ukhdud din wuta ce, zatul waqud ma'abociyar huruwa da ruruwa, sun hada itace, sun hada garwashi, sun hada wuta rangaranga, sun hada wuta tahuru taruru. Iz hum alaiha quud, lokacin da suke zazzaune alaiha akan wutar, ana zama akan wuta, ana nufin haulaha, sun zauna gefen wutar. Wa hum su ala ma yaf'aluna shuhudun, wa hum shuhudun su sheda ne ko suna halarce, ala ma yaf'aluna bil mu'minin, abusa abinda suke aikatawa ga mu'minai. Wa ma naqamu minhum, ba komai yasa suka musu wannan kyama ba da wannan kiyayya ba da wannan narkon azaba ba, illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid, sai kawai dan sun yi imani da Allah al-aziz mabuwayi alhamid abin yabawa. Wato wannan shi ake kira ta'kidul madahi bima yashbihu adh-dham, wai ba komai ya jawo musu wannan ba sai sun yi imani. To imani laifi ne? Imani ai ba laifi bane, in kai imani da Allah kuma sai amma duka ba fa cewa kai wani sai yayi dole ba, ai babu addini da yake da yanci irin musulunci da yake la ikraha fid din, kada a maka dole sai ka shigo, kuma ka a wani dole a ce ya fita. In kana sha'awar shigo amma an shigo ba a fita, yasa ake cewa a tsaya daga waje ai nazari, ka nutsu, ka tara hankalinka, ka kabu da hujjoji na hankali da hujjoji na shari'a. Hujja kam a musulunci ita ce jari, akwai jari hujja, akwai hujja jari. To mu hujjar mu ita ce jarinmu. Me ya hujjar ka? Me hujja? Hujjar ka shine dalilinka, shine ƙarfinka, shine ƙwarinka. In baka da hujja to ka gama yawo. Saboda haka addinin musulunci gamsashen addini ne, wadatacce ne, yalwatacce ne, wanda ya tsaya da ƙafarsa baya buƙatar wani abu daga waje. Shine Allah ta'ala ya ce allazi, shi wannan billahi al-azizul hamid. Kun ga asumfata Allah, an kira Allah da sunayensa guda uku. An kira illa an yu'minu billahi, sai dan sun yi imani da Allah. Al-aziz mabuwayi, al-hamid bi ma'ana mahmud, hamid fa'il bi ma'ana maf'ul, wanda ya cancanci a yaba masa. Shine mal ibn qayyim ke cewa wa huwa al-hamidu, Allah shine abin yabo. Fa kullu hamdin waqi'in, duk wani yabo da zai mai afkuwa, au kana mafrudan madal azmani mala'a al-wujuda jami'ahu wa nazirahu min ghairi ma'addin wala husbani huwa ahluhu subhanahu wa bihamdihi kullul mahamidi wasfu zil ihsani. Shi Allah abin yabo ne a sama, abin yabo ne a ƙasa, abin yabo ne shi a zatinsa, abin yabo ne shi a cikin rububiyyarsa, abin yabo ne a cikin uluhiyyarsa, abin yabo ne a cikin asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi subhanahu wa ta'ala. Isa malam Sa'adi yace alhamidu fi zatihi, Allah abin yabo ne a zatinsa, wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, falahu min al-asma'i ahsanuha, Allah shi yake da suna mafi kyau, wa min as-sifati akmaluha wa ahsanuha, sannan a cikin sifofi shine mafi cikas sifofi, mafi kyawun sifofi. Fa inna af'alahu ta'ala da'iratun bainal fadli wal 'adli, sunayen Allah gaba ɗaya da ayyukansa suna zagayawa ne tsakanin falala da adalci. Mal ibn Kathir yace wa huwal hamidul mahmud, shine abin yabo, abin godiya, fi jami'i af'alihi wa aqwalihi wa shar'ihi wa qadarihi, la ilaha illa huwa wa la rabba siwahu. Irin wannan suna alhamid ya zo so 10:17 a cikin littafin Allah mai girma. Allazi lahu, shine wanda mulku samawati wal ard, mallaka da mulkin duk abin da ke cikin samai da ƙasa da tsakaninsu, din nasa ne shi kadai. Wa huwa ala kulli shay'in shahid, sannan shi shahidun, wato sheda ne, ko mai hujja ne, ko halartacce ne, ko kuma mai tsarewa ne a bisa komai da komai. Komai Allah ya san me yayi, kuma ya san abinda yadin yake bukata, sannan kuma shi ya san da shi, kuma ya san rayuwarsa, ya san yadda yake gudanar da ita. To wannan kissa an kawo kissoshi guda shida, wanda ake jin ɗaya daga ciki ne yake fassara wannan aya ta utila ashabul ukhdud, amma wacce aka fi rinjayewa ita ce wacce Imam Muslim ya rawaito daga sahibin Rumi, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace an yi wani sarki a zamanin da ya gabata, wannan sarki kuma yana da mai sihiri, da sihiri yake gudanar da mulki a cikin mutane. To sai mai sihirin ya tsufa tukup tukup, sai kira wannan sarki yace to kai ni fa na tsufa, ya kamata ka samo wani yaro in dinga koya masa wannan sihiri, kaga in na mutu sai ya ci gaba da maka sihiri, kai kuma ka ci gaba da mulkinka. Da haka sai ya je cikin gari ya zabo wani yaro mai hankali, mai wayo, mai zaka'i, ya tura shi wajen wannan boka yana koya masa tsafi da sihiri. To yaro a hanyarsa ta zuwa koyan tsafi, sai ya tarar da wani malami cikin mabiya Annabi Isa a lokacin, yana wa'azi ya tara jama'a. Kai yaro sai ka zauna ka ji wa'azi, da ya zauna ya ji wa'azi sai ya daina zuwa wajen tsafin, ko yake makara. In ya zo a makare sai mai tsafin ya mai duka cewa yake ka makara, harkar tsafi ba a makara. Sai ya gaya wa malamin, yace masa to ni ina zama ina jin wa'azinka, amma in na makara na je wajen mai tsafi yana duka na. Sai ce to abinda za a yi, in ka je wajen mai tsafi yace me yasa ka makara, ka ce a gida ne aka tsare ni na makara. in kuma ka je gida an ce me yasa baka dawo da wuri ba kace mai tsafi ne tsare ni na makara sai ka ta jin wa'azinka kawai daka sai yaro ya zauna yayin ta jin wa'azi yayin ta jin wa'azi yana koyo tsafi can nan kuma yana zuwa yana jin wa'azi to yaro ne kankani ba shi da hujja ko dalilin da zai iya tantance da tsafi da kuma addini menene gaskiya sai ran nan ya taho sai ga wata katuwar dabba ka kaddara ta da zaki ko damusa ko giwa ta tara hanya mutane suna ta gudu sai yaro yace to dama ta samu da zan tantance gaskiya tsakanin tsafi da addini wanne ne gaskiya sai dauko tsakuwa yace ya Allah idan abinda malamin nan yake koyarwa na addini shine gaskiya shi ka yadda da shi Allah idan na jefi wannan dabba ta fadi ta mutu to kaga ka jefi dabba da dan tsakuwa ta fadi ta mutu wannan mu'jiza ce zaka da karama zaka sai yaro ijefa yana samun wannan dabba sai ta fadi ta mutu sai jama'a suka yi ta wucewa daga nan kawai yaro sai yazo ya samu wannan malami yace alhamdulillah yanzu ta bayyana a gare ni abinda kake koyarwa shine gaskiya sai malamin yace to kaifa al'amari kuma ya bayyana a gare ka wannan wata karama ce da girmamawa da Allah ya maka kuma za a jarabce ka idan an jarabce ka kakka nuna ni yawa saboda haka yaro ya ci gaba da kazo ba ka da lafiya sai ce kai imani da Allah da kai in ya shafa ka ce ka warke kutare suka yi ta layi ka san da an ce ga mai magani kisa yan dan fara suke shiga wannan rigar ya ta tara mutane yanzu wani kawai ruwa ne irin abin nan irin tsohon aikin ruwa da aka yi tun zamanin da ya biyo ta kan wata unguwa to da aka raba filayen sai jama'a suka yi gini akan gurin to ana nan ana aikin ruwa sai aka kawo ruwa da aka kawo ruwa wannan tsohon mita wanda mutane sun yi gini akan ta sai ta fashe a dakin wani sai ruwa ya dinga ɓugowa sai aka ce ga ruwa daga Allah nan da nan jama'a suka buga layi ya dinga karɓa kuɗi yana ba su ruwa daga Allah to shine ni ma akwai wato kafin a gane cewa mita famfo ce ta fashe ya tara kuɗi sosai akwai wani gida ma da irin akwai irin tankin nan na sama da ake sawa sai zama in ya cika yana tsattuwa in ya zuba kan wani kwano shi kuma kwanon sai ya zuba shi gidan wata mata to kawai jama'a suka taru suka ce gashi ba damuna bace amma ana ruwa a gidan wata mata wannan matar waliya ce da haka sai jama'a suka dinga buga layi tana karɓar kuɗi tana daba musu wannan ruwa suna shafa a jikin su za su warke to kaga akwai wannan harka ce da ƴan cuwa-cuwa suke shiga da ƴan damfara da ƴan rufa'ido da ƴan abin nan suke shiga wannan rigar sai kaga jama'a kuma ana ta buga layi sun sha bayyana irin wannan ƙarshe kuma asirin su ya tono to shi wannan yaro nasa ya tabbata gaskiya ne domin ya tantance da malanta da tsafi ya bayyana malanta ce gaskiya to ya tawarkar da jama'a nan da nan ko labari zai bazu a gari yanzu aka ce kuturu ya zo wajen wani ya shafa shi ya warke ya shafa makaho idan sa ya bude ya shafa gurgu kafarsa ta miƙe ya shafa mai kora ya warke ya shafa wani da aka je asibiti aka yi ta wahala bai warke ba an taba shi ya warke nan da nan labari zai isa gari ba sai ka faɗa a rediyo ba to sai labari ya kaima wani daga cikin ƴan majalisar sarkin kuma shi makaho ne sai ya ɗebo dukiya mai yawa ya zo ya ce ma wannan yaro in ka warkar da ni duk dukiyan nan na baka ni dai buri na in gani yaro ya ce ni ba na warkar da kowa Allah ne yake warkar da mutane idan ka yi imani da shi ka yadda roƙa maka shi sai ka warke yace wannan shine kadan sharadin yace shine nan da nace na yi imani da Allah yaro yana roƙa masa Allah sai ya warke ya tashi ya tafi majalisar sarki to ta nan ne labari ya kai majalisar sarki sarki ya saba wannan makaho ne sai zo tare da shi idan sa a bude yace a'a ya idan ka ya bude waye ya bude maka ido yace Allah mahalicci na yace kana da wani abun bauta ba ni ba sai ce kwarai wanda ya halicce ni ya halicce ka sai ce to maza a kama shi a masa azaba da aka kama shi aka dinga masa azaba ya sha wahala zai mutu sai ce wani yaro ne yake da wannan karamar in ya shafa mutum sai ya warke nan da nan aka tura kuwa fadawa suka kamo yaro aka zo da yaro kai yana ganin sa sai ya gane shi ce kai har ka kware a sihirin da nace a koya maka har ka kware kana warkar da masu larura irin wannan ba ko baka zo kamun bayani ba yace a'a ni ba sihiri nake ba Allah ne in an yi imani da shi sai roƙi mutane roƙe shi sai warkar da mutane to yace a masa azaba da yaro ya sha duka sai ya nuna malami musifa ba karam su da aka je aka kamo malamin yana zuwa aka gane shi wannan ai malam wane ne aka ce to ka fita daga wannan addinin in ba haka ba za a kashe ka yace ya yadda a kashe shi aka daure shi haka hannayensa aka miƙe su da kafafuwansa aka kira kafinta aka ce raba shi biyu yasa zartu a tsikiyar kansa yana yankawa sai da ya raba shi biyu a gaban yaron da wannan waziri to sai aka ce mu wannan waziri kaga abin da aka ba mutumin nan ka fita tunda wuri yace ba zai fita ba shi ma aka sa zartu aka raba shi biyu saura yaro ya rage sai yaro aka ce yace to wannan yaron ku dauke shi ku tafi da shi can wani dutse can sanannen dutse ne a garin ku je can sama da shi kololuwan dutsen idan ya yadda ya fita daga addinin nan ku dawo da shi domin sarkin yana son sa ya ci gaba da masa ɗan abubuwa idan bai dawo ba ku je ho shi ana zuwa kan dutse sai yaro ya daga hannu yace Allahumma kfinihim bima shi'ita Allah ka wadatar min da su da abinda kaga dama abinda kaga dama ya dace da su Allah kai musu sai dutse ya kama girgiza duk suka fado suka mutu shi ko yaron ya tsaya bai fado ba bayan an gama maimakon ya gudu sai ya dawo fada sarki ya ganshi yace ah ina mutanen da na hada ka da su su je su kashe kai yace Allah ya kashe su sai sake debo wasu yace to ku tafi da shi ruwa ku hau kwale-kwale sai kun je tsakiyar ruwa ku tambaye shi in bai dawo ba ku jefa shi ruwa aka tafi tsakiyar ruwa suna yunkurin jefa shi yace Allahumma kfinihim bima shi'ita sai wannan jirgin ruwa ya girgiza duk suka fadi ruwa suka mutu shi kuma ya taka kan ruwa ya dawo fada sai ce ya kai wannan sarki ba fa zaka iya kashe ni ba sai idan na gaya maka abin da zaka yi ka kashe ni in kana son ka kashe ni ka tara garin nan gaba daya a guri guda sai ka daure ni ga kwarmi na ga kibiya ta ka zari kibiya daya a cikin kibiyoyi na kai saiti na kowa yana ji ka ce bismi rabbi hazal gulam idan ka harbe ni in kowa ya ji kuma ka faɗi wannan kalma to zan mutu amma in ba haka ba to saboda gaggawa yana ga kawai in bai gusar da yaron nan ba matsala ashe shi yaro dabara ya masa wayo ya masa duk duniya ta san da wannan addinin kuma a san addinin da wannan sarki yake na tsafi ne ba na gaskiya bane sannan kuma ya isar da sako ga kowa saboda haka yaje ya kama yaro ya zo ya daure shi ya ciro kibiya daga cikin kwarminsa ya saitinsa yace bismi rabbil gulam yana harbin yaro sai kibiya ta same shi kafin ka ce me yaro ya cika sai kuma surutu ya bazu a gari kun ga sarkin nan tare da tsafinsa da da'awar da yake shi Allah ne da kuma girmansa da sarautarsa ya kasa kashe yaron nan sai da ya kira sunan Allah da ya halicci yaron sannan ya mutu wannan me yake nuna muku yana nuna muku addinin da wannan yaro izo da shi shine gaskiya kaga shi suka ce amanna bi rabbil gulam sai duk gari aka yi imani sai aka zo aka same shi aka ce abinda kake gudu kake jin tsoro ya faru jama'a dukkan su sun yi imani sai ya ce to ai ko su isa ba sai dai mu kashe su baki daya shine yasa aka yi ramuka manya-manya aka debo itatuwa ganga-ganga aka hura wuta ya zo ya zauna da fadawansa suka kewaye wutar ya ce mutanen gari su buga layi a dinga cewa kai nan ko nan jam'iyyar yaro ko jam'iyyar sarki in ka ce jam'iyyar yaro ma'ana ka yi imani da Allah kenan in ka ce jam'iyyar sarki kuma sai a kyale ka a maka kyauta ka koma gida to jama'a suka buga layi kaifa sai yaro ya ce yaro sai a ce wuta kaifa yaro wuta aka dinga zuba mutane a wuta to wata ni'ima da aka ce Allah ya yi musu duk wanda ya tafi wutar kafin ya fada cikinta sai Allah ya zara ransa sai dai gawar ta fada to sai ga wata mata da jaririnta ita ta yi imani amma tausayin yaron yana nema ya sa ta tafasa da aka tambaye ta da me kika yi imani ta ce da Allah mahaliccin yaro to tafi wuta ga jariri aninta sai take tafiya tana san ɗa tana tunanin ko na fasa don tausayin ɗana sai Allah ya sa yaron jaririn ya yi magana yace ya umma isbiri fa innaki alal haq yace ya ke baba jure daure akan gaskiya kike sai suka je suka fada wuta duk gabaki ɗaya kona mutanen garin to shine Allah ta'ala yace wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Wasun ce wannan kisa ta faru ne ko dai a kasar Yaman ko a kasar Habasha ko a yankin Rum ko a yankin Palestine, a dai lokacin Annabi Isa ne ake jin wannan kisa ta faru, kuma ana daukan wannan hadisi a matsayin fassara wannan aya, duk da ba a yanke ba, cewa dai wannan ita ce kissa sahihiya. Kuma sahibin Rumi, ana kiransa Rumi saboda ya san Rum, an ce dan yankin ne ko ya taba zama a yankin, kaga kenan kissa tana da alaka da Nasara. Sannan kuma wasu sun ce marfu'i ne, Annabi ne ya faɗa kissa kai tsaye, wasu sun ce mauqufiya ce akan shi sahibin Rumi, amma sanadi ya inganta zuwa gare shi. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid allazi lahu mulku as-samawati wal-ard, wanda mulkin samai da mulkin kasa yana ga Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ala kulli shay'in shahid. Innal ladhina fatanu al-mu'minina, haqiqa wadanda suka kona mu'minai, fatanu anan zuqu fitnatako, wato kona mutun ana kiransa fitina, ko kuma kawa mutun azaba mai tsanani shi ma ana kiransa fitina. Saboda haka duk biyun zai shiga cikin wannan aya. Fatanu al-mu'minina, wadanda suka fitini mu'minai ko suka yi musu azaba, mu'minan kuma maza da mata. Thumma lam yatubu, ku duba Allah, duk da barnan nan sai yace in basu tuba ba, wato Allah yana bude kofar tuba gare mu. Yace qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, ina labarin wanda ya kashe mutum 100 ba daya, ya cike na 100 da wani mai da'awan malanta, shi ma karshe mai akai masa gafara. Saboda haka duk barnar da kake yi ka tuba, wa shurutut taubati nadamu ala ma fata, wanni yatu Allah ya uda ila zambin fi ma baqi alaihi min umrihi wa an yatrukal ma'siyata fi sa'atiha. Shine Allah ta'ala yace idan basu tuba ba, falahum azabu jahannam, azaba jahannama ta tabbata a kansu, walahum azabul hariq, kuma azaba gobara da kuna ta tabbata a gare su. To nan zamu tsaya, abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu lada, inda muka yi kure Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wannan yace malam, wata nawa ne tsawon kwanakin jinin biki? Jinin biki shine jinin da yake zuwa tare da haihuwa, ko kafin haihuwa, ko tare da haihuwa, ko bayan haihuwa. In dai dalilin nakuda da haihuwa ne ya kawo shi, to ana kiransa jinin biki. To wannan jini an yi maganganu biyu akan mafi tsawonsa. Akwai riwaya da ta zo kwana 60 ne, wato idan mace ta haihu jini yana zuba sai ta jira kwana 60 kafin ta yi wanka. Akwai kuma riwaya da ta zo kwana 40 ne, wanda aka rawaito daga wata sahabiya take cewa mun kasance mata masu jinin haihuwa sukan yi kwana 40 kana kuma sai su yi wanka. Da haka kenan a cikin 60 da 40, wanda malamai suka fi rinjayawa shine 40. Shi yasa ma a ƙasar Hausa ake cewa wance ta yi 40, ma'ana ta cika kwana 40 daga haihuwarta. To Allah ya bamu dacewa.
Mu an soke ni ban shirya ba gaskiya zumbuk wai ce wannan satin gaba ɗaya an sa hutu ba sa wa gowa babu tafiya an soke shi babu eh babu an soke shi shine takarda ya kai mu an soke shi ka gyara ka ce gowa an soke sai sati na sab
a abinda yake cewa shine babu tafiya zuwa zumbuk din gobe sai sati na sama eh insha Allah. Akwai kudi 2000 daga wata yar uwa ta ce tunda aka yi mata operation ta daina haihuwa, saboda haka take buƙatar addu'a Allah ya bata haihuwa. Akwai 500 daga wata yar uwa ta ce yawan gobara ya dame ta a gidanta, saboda haka take buƙatar addu'a Allah ya raba ta da wannan musifa. 500 daga wani dan uwa yace ayi masa addu'a Allah ya sa mai gidansa ya cika alƙawarin da ya masa cewa zai yaye shi. Akwai buhun gero daya daga barista Abdullahi, alqur'ani guda 10 daga wani dan uwa, ayi musu addu'a Allah ya biya musu bukatun su. Sabulun wanki sinki 2 daga wani dan uwa, ayi masa addu'a Allah ya biya masa bukatun sa. Akwai wani bawan Allah da matarsa ba ta da lafiya, yake bukatar ayi masa addu'a Allah ya bata lafiya. To duka waɗannan da waɗanda suka rawaito da wanda suka nema, da ma waɗanda basu nema ba, muna addu'a muna tawassuli muna kamun kafa da sunayen Allah wanda an kira shi da su yake amsawa, in an roke shi da su yake biyan bukata, Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri. Allah ya raba mu da dukkan abinki.
100,000 da ma.
To an ce wata gyatuma ce ta ka 150,000. Wannan gyatuma lalle Allah ya kara mata imani da lafiya. To kun gansu ga su ma cash down ko check hand, menene ake kiransa? Kudi hannu 150,000 gashi tace fi sabilillah a saka a cikin asusun marayu, ai mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta na alheri. Dan haka muna mata addu'a ta musamman. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan ya badi'a as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inna nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli shar. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك الله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.